Bagi Ayang Kauya. Jama'a assalamu alaikum. Guguwar girgiza sarakuna da masarautu da shugabannin siyasa ke yi na ci gaba da yaduwa a arewacin Najeriya. Ko baya ga jihar Kano da yanzu haka mutane biyu suke dawowar sarautar ta Kano daga fada biyu a wurare daban-daban. Wata sabuwa ta kulle a jihar Sokoto. Cibiyar Daular Usmaniya kuma jagorar masarautu ta Arewa. Duk da yake dai ba sabo abu bane. Lamarin ya soma ne tun hawan wannan gwamnati mai ci ta Ahmad Aliyu, inda rike da ɗan wani yunkuri na cire sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad ya karaɗe ko ina a jihar, musamman la'akari da irin rashin jituwar da ke tsakanin sarkin da Ahmad Aliyu da ke takarar gwamna a lokacin, da kuma mai gidansa Sanata Aminu Magatakardawa Makku. To sai dai tun a lokacin gwamnatin ta Ahmad Aliyu ta fito ƙarara ta musanta waɗannan raɗe-raɗen. To amma kuma ta tuɗe raunin wasu manyan sarakuna 15, akasarin su duk 'yan majalisar sarkin musulmi ne, wasu ma suna cikin masu naɗin sarkin. Wannan lamari ya ƙara zafafa shakku kan makomar kujerar ta sarkin musulmi har ya zuwa makon jiya, inda kwatsam aka ji majalisar zartarwa ta jihar ta yi matsayar yin sauyi ga dokar ƙananan hukumomi ta jihar wacce ta shafi majalisar sarkin musulmi. Kwamishinan Shari'a na jihar Barista Nasir Muhammad Benji ya yi bayani kan matsayar da aka cimma a wurin taron na gwamnati.
Nufin zai so wata jihar Sokoto ta zauna a mitin nata na 5 na wannan shekara ta shekara 2024. Kuma cikin abubuwan da ta gudanar da amincewa da yin gyara da dokar ƙananan hukumomi ta jihar Sokoto ta shekara 2008. Wato a ƙarƙashin kashi na 76 kashi na 2 wanda ya shafi naɗa uwayen ƙasa da hakimai a jihar Sokoto, wanda yake an daidaita shi da wani tsari yake a inda aka yi ko kuma a inda aka halarta. A tsarin shi ne wannan zartar musulmi ita za ta gabatar da buƙata ga gwamna domin naɗa waɗanda ake so a matsayin uwayen ƙasa da kuma hakimai, shi ne tsarin da yake. Amma dokar ta 2008 ta nuna cewa damar naɗi tana da wannan zartar musulmi, wanda kuma ra'ayin yake damar naɗi tana da gwamna. Ita majalisa ta zartar musulmi za ta gabatar ne gwamna domin amincewa da kuma naɗawa, wanda idan kuma ya samu amincewa da na majalisar dokoki da jihar Sokoto, tsarin zai dawo yadda aka al'adance shi cewa majalisar sarkin musulmi za ta gabatar da buƙatar na neman amincewa da kuma naɗawa daga gwamna a muƙamai na uwayen ƙasa da kuma na hakimai a jihar Sokoto.
Lamarin dai ya ƙara ƙamari ne lokacin da aka ji mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima yana ba da saƙon gargaɗi ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto da ke halartar wani taro a Katsina kan matsayi, muhimmanci da kuma buƙatar kare martabar masarautar da kuma sarkin musulmi.
And to the deputy governor of Sokoto, I have a simple message for you. Yes, the Sultan is the Sultan of Sokoto, but he is much more than that. He represents an idea, it's an institution that all of us in this county need to jealously guard, protect, promote, preserve, and project for the good of our nation.
Ba wannan ne karon farko da mataimakin shugaban ƙasar ya taɓa baiwa gwamnatin jihar Sokoto shawara akan martabar masarautar ba. Domin kuwa tun a wancan lokacin na farko da aka fara baza jita-jitar, ya yi tattaki har zuwa Sokoto da wannan saƙon.
Kira shi gwamnan a kan koyaya zai yi ya girmama sarki ya mutunta sarki, don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region. in the Muslim world.
Duk da yake dai a wata sanarwa da ta fitar kan wannan batu, gwamnatin jihar Sokoto ta ce ba ta da wani yunkuri na cire sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad daga kan kujerarsa. To amma kuma ta gabatar da kudirin dokar da zai yi gyara domin baiwa gwamna damar naɗa sarakuna a jihar a maimakon majalisar sarkin musulmi. Dan majalisar dokokin jihar Sokoto Abubakar Shamaki ya bayyana abin da kudirin dokar ya kunsa.
Mu a majalisa jiya lokacin da muka dawo daga hutu muka fara zama an gabatar da kudirin doka wanda ya shafi kananan hukumomi da kuma yadda ake nada uwayen kasa da hakimai. Babu wata kudirin doka wadda ta shigo mu wadda ta jibanci taba mai alfarma sarkin musulmi.
Shi wannan kudirin doka din da ya soke ce ni ya kunsa aini ta kamar menene a rubuce cikin shi.
Wannan kudirin dokar game da batun nada sarakuna uwayen kasa, wanda kudirin dokar wajen sarakuna ya ce mai alfarma sarkin musulmi shi zai zabo mutum uku ya tura ma gwamna, inda gwamna zai zabi ɗaya daga cikin su a maidama mai alfarma sarkin musulmi ya nada. Wannan dokar dama haka take, ita babu wani gyara, inda dan bambanci yake kawai na wajen harkar hakimai, inda can da hakimai ana yin su a matakin ma kananan hukumomi. To daga baya aka yi gyaran doka aka dawo da ita a majalisar mai alfarma sarkin musulmi, su council members su za su duba mai alfarma sarkin musulmi ya nada. To shi da aka ce da uwayen kasa da hakimai duka mai alfarma sarkin musulmi zai dubi waɗanda cancanta mutum uku a tura ma gwamna da ya tikin din guda. Wannan shi abin da an ka kawo gaban majalisa, kuma shi na jiya muka yawa karatu na ɗaya da na biyu, kuma aka tura shi ga kwamitin da ke kula da harkokin kananan hukumomi domin su je su duba su kuma ɗauko bayanai da ra'ayoyin al'umma a kawo majalisar majalisa domin a tabbatar da wannan dokar, ko kuma duk ra'ayin da aka samu na al'umma ai aka dawo shi na majalisa za ta aiki.
To ina batun da yake cewa dokar ta kunshi baiwa gwamna dama ne ya cire sarkin musulmi?
Ba gaskiya ba ne, babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alfarma sarkin musulmi. Asali ma abin da nake gaya maka, ko waɗannan nada waɗannan hakimai wurin mai alfarma sarkin musulmi za a kai takarda ta application, shi zai tace mutum uku daga cikinsu a yi recommendation da can a turo ma gwamna cewa ga waɗanda muka ganin sun yi cancanta daga cikinsu gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a turo ma mai alfarma sarkin musulmi ya biya nada. Amma babu inda an ka ambaci wani ƙuduri na cewa gwamnati tana da damar da za ta cire sarkin musulmi. In fact duk abin da zai taɓa wata alfarma ta sarkin musulmi ba cikin wannan ƙudurin doka.
Wannan dambarwa ta jihar Sokoto da ta Kano da ma yadda siyasa ke kokarin yin tasiri a rikicin gwamnonin jihohi da masarautu, a cewar mai sharhi kan lamuran yau da kullum Farfesa Dalla Muhammad Fada, wani babban koma baya ne da ke kokarin zubar da kima da martabar masarautu a kasar.
Ba alheri bane ga al'adarmu, ba alheri bane ga addininmu. Sarkin musulmi ba karamin duk waɗanda kake gani a gehin ko'ina, ai Shehu Usman Fodo ya ba su tuta da Sokoto suke kuri. To idan aka ce duniyar da aka yi aka ce hankuri da tunani, aka ce mu ya kuce muna a Sokoto saboda fushi da biyan bukata, al'amarin da siyasa ya kawo, wanda mun ka san wannan yana ruguza arewacin Najeriya kuma yana ruguza Najeriya. Ai ko kasan Niger da aka samu matsala ta juyin mulki, cikin sarakuna ya sarkin musulmi kadai a sarkin da an ka sa ya tafi can, saboda alaka ta tarihi wadda ke tsakanin daular Usmaniya da kuma waɗannan kasashe. Kuma haka ne a ko'ina, ba ƙaramin abu ba ne, da bambancin siyasa da komi da ka gani kowa yana girmama masarautar sarkin musulmi. Tunda ka ga mutane da jaridu suna ta maganganun nan, dole akwai in ka ga hayaki, to ba shi wahi zanga hayaki zan babu wuta. Wannan shi a sashi hankali, muna fatar abin ba gaskiya ba ne. Idan yau wanda annan bisa halifa ta sarkin musulmi shi ma ishi ta yayi, kuma ko bayan wucewa ce wannan masarauta tana nan haka nan, to shi yasa ko da akwai saɓani ya kamata yake cewa ita gwamnati ta yi dogon tunani canje-canjen dokoki na naki da makamantansu ba magani suka irin waɗannan abubuwa ba ƴan siyasa suke sa sarakuna siyasa
masu saurare a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Suminna ke muku sallama daga Washington DC.